Edson Arantes, Dona Simanto da aka fi sani da sunan Pele, wanda ya rasu a jiya Alhamis a wata asibitin Sao Paulo kasar Brazil, shine dan kwallo mafi samun daukaka a fadin duniya sakamakon bajinta da kwarewarsa a harkar kwallon kafa. Kamar yadda rasuwar wannan dan taliki ta girgiza duniya, haka abin yake a nan Niger, inda wasu ƴan kasar ke bayyana alhini.
Asara ce gare mu, kana ganin yadda aka gina na zaman taro da shi a fannin gyaran tafiyar kwallon kafa irin gudunmawa da ke bada. Je sai mu ce ya takarwa a zuwa gani, kuma duniya insha Allah ba za ta manta da shi ba.
Ni ne Mamman Yarima Abdu. Gaskiya muna juyayi da wannan rishi na babban dan kwallo na duniya, wannan Pele, da ya taka leda sosai cikin duniya. Duk abin da mutum zai yi a harkar kwallo dai, shi dai wannan mutumin da yake ja yayi shi nan Niger, tunda muna harkar kwallo sosai, muna juyayi sosai sama wannan rasuwa. Lamba 10 dai babu yashi.
Pele, wanda ya rasu yana da shekaru 82 a duniya, ya zura kwallo 1282 a tsawon shekarun da ya shafe yana taka leda. Shi ne wanda kawai yanzu dan wasa ɗaya tilo da ya taɓa samarwa ƙasarsa kofin ƙwallon ƙafa na duniya sau uku. Dan jarida da ke bin diddigin sha'anin wasannin motsa jiki Musa Kambai Garba ya bayyana marigayin a matsayin wanda ya taka rawa wajen tusa sha'awar ƙwallon ƙafa a zuciyoyin jama'ar sassan duniya.
Ya buga da 'yan Afirka, ƙasar Brazil ta buga ka gani da ƙasar Egypt. Bayan wannan kuma a shekarar 1965 sun buga da ƙasar Algeria. Kai lallai Pele ya so Afirka, tunda da kulabikin shi ma wanda ake cewa Santos sun ziyarci Afirka so jiyawa, sun zo Senegal, sun je Gabon, sun je Cote d'Ivoire. A ƙarshe ma abun tuni babba lokacin da ake yakin Biafra, Pele shi da tawagarsa da kwallon sun zo sun buga kwallon kafa da Nigeria nan makwabciyar mu ta Niger. Sai dai mu ƙara tuni ga dukkan masoya Pele da dukkan masoya kwallon kafa, a mashi addu'a Allah sa kwanciya hutawa.
Hukumar kwallon kafar Niger Fenifoot a tabbacin mataimakin shugabanta Alhaji Sani Otis ta bayyana kaduwa da abinda ta kira babban rashi. A yanzu haka hukumar na gab da tura sakonta aziya ga takwarorta ta kasar Brazil, in ji shi.
Pele sarkin ƴan balo wanda a duk duniya ba wanda ya taɓa kawo sunan shi ba. To gaskiya mun ji wani babban rishi da aka yi a cikin sha'anin kwallon ƙafa na duniya. Mu daga wajen hukumar ta kwallon ƙafa, in Allah ya yarda, zan mu aika ta'aziyyarmu na wannan rishi da aka yi. Duniya dai gaba ɗaya ana son Pele. Balantana kuma a Brazil sun mai da shi kamar wani jini gimshikin su na kwallon kafa, suna alfahari kwarai da shi.
Tuni aka ayyana zaman makoki na tsawon kwanaki uku domin nuna juyayin rasuwar Pele. An kuma sanar cewa a ranar Litinin ɗin da ke tafa ne za a yi jana'izarsa da karɓar ta'aziyya a hukunce, inda za a ajiye gawarsa a filin kwallon kafar Santos FC, wato kungiyar da ya buga wa kwallo daga 1956 zuwa 1974. Sannan a ranar Talata za a zagaya da gawarsa a titunan birnin Santos, kilomita 80 da birnin Sao Paulo. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.